akalla Amurkawa bakar fata 1500 ne suka koma Ghana da zama daga shekarar 2019 biyo bayan shirin da gwamnatin Taiwan na gaban shekarar dawowa wato year of return a turanci wannan shirin ya kasance dalilin da yasa yawancin ƴaƴan Afirka dake kasashen waje suka amsa kira suka fara shigowa Ghana gabanin wannan shirin akwai kimanin bagagen fata daga kasashe daban-daban da suka yi kaura zuwa Ghana kimanin su 3000 zuwa 5000 kuma mafi yawanci batun kwanciyar hankali da walwala yasa suka zabi zuwa kasar Ghana Irbad Ibrahim masanin tsaro da hulɗar kasa da kasa
tunda Ghana na da lamban yabo cewa a wannan karkara ne yammacin Afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya dole ne su bakakin kasar Amurka sun yi kwadayin zuwa nan sannan na biyu kuma ita kasar Ghana ta dauki wasu matakan cewa a ofishin shugaban kasa akwai wani maktabi da musamman aikin su shine lamarin da ya shafi ƴan kasan waje ƴan diaspora kenan wanga lokaci kuma mun ga Ghana Tourism Authority da kokarin da suke yi da wani barnamiji musamman da aka fito da shi na ake kira Year of Return to bayan Year of Return sun yunkura sun ce Beyond the Return bayan an taho me kuma ne bayan dawowa menene zai na kama magana da yammacin Afirka da Afirka duka gindi domin su kuma bakakin Amurka kuma su san asalin su sannan kuma ita kuma kasan Ghana ta position kanta strategically kan da dai a kwadaita ma mutane su zo nan ga
Vanessa Migzi Alawi bakar fata ce yar Amurka wacce ta fara zuwa Ghana shekara 1990 kuma tana auren dan Ghana wanda suka haɗu a Amurka
I came to Ghana first in 1990 I just completely submerged in
Ghana. Nazo Ghana a 1990 kuma da nazo sai na saje da jama'a baki daya kuma na gaji tunanin zuwa Afirka ne daga yata da tarasu. Burin ta ne ta dawo Afirka da zama lokacin da take budurwa. Ina farin cikin zama a Ghana sai in ce eh domin babban farin ciki na a Ghana na samu kuma akwai zaman lafiya da tsaro domin zan iya fita da asusu ba ni a tsaye ba da fargaba ba kuma ina son abincin Ghana musamman Hausa jollof wato dafa duka Hausawa. Lowa kusi kulawuli alauye dan Vanessa ne a nan Ghana ya girma zama kusa da zango yasa yana jin Hausa duk da cewa ƴan uwansa na zaune a Amurka amma yace ya fi son zama a Accra fiye da can.
To ai fini daga America Wisconsin State shi daga baya muka move muka zuwa Accra tuna Accra amma ina visit America from zuciya na ina son Accra don na je school nan akwai family kuma nan gari even though akwai family kuma can social life in nan to me is better ya fi na can wanda suke can the diaspora at least once in their lifetime ya fi su zo su tuki any part of Africa su zo su san wurin da suka fito
shin ko Ghana za ta amfana da shigowar bakakin Amurka musamman bangaren tattalin arziki tambaye da mai wa masanin tattalin arziki Imran Hashiru dake ni kenan
idan mun samu mutane daga cikin su suna da niyyar resettlement ma'anar shi ne idan sun shigo da su shigo da hannun jari nasu da kansu wayanga kudaden ga idan sun shigo da shi ya matukar taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar
domin ƙara wa masu ɗaura zuwa kasar ƙwarin gwiwa gwamnatin Ghana ta shirya da sarakunan gargajiya don ware fili mai girman kadada 500 domin baiwa sabbin masu ɗaura da za su shigo kasar Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana